Sai ta mu'amala kabalin. wakati karshen musalto jama'i yake kusanto kusanto masoyi halatto halatto rabbana yana ce ku kwanto duk hijabu ka kafake to hakikalin kaza za na furto da nafsuka sun fakarto ma'aiki waya kake ne masoyi waya kake ne muradi waya kake ne.
abun